巴基，没样可味啊。Yayin da aka tunkari babban zaben shugaban kasar Ghana, babbar jam'iyyar adawa ta NDC ta gindaya sharuɗa shida kafin ta saka hannu a yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin jam'iyyun siyasa. Jama'a assalamu alaikum.
Za mu kasance a cikin wannan yarjejeniya ba, sai dai idan mun haɗa dukkan masu ruwa da tsaki a ciki, ta yadda za a samu wakilcin ɓangaren shari'a, a samu wakilcin tsarin gurfanar da masu laifi, sannan a samu wakilcin shugaban siyasar ƙasar nan.
Shugaban jam'iyyar adawa ta NDC a ƙasar Ghana kenan, Johnson Asedo Nketiah, yayin da yake bayyana matsayar jam'iyyarsu a gaban majalisar wanzar da zaman lafiya ta ƙasa. Dangane da wata yarjejeniya ta zaman lafiya da aka tsara ga dukkanin jam'iyyun siyasa su kuma rattaba mata hannu. Tuni dai da kalaman rurrutu wutar rikicin siyasa a lokutan gangamin yakin neman zaɓe suka ƙara zafafa tsakanin manyan jam'iyyun siyasar ƙasar, musamman ma NPP mai mulki da kuma jam'iyyar adawa ta NDC. Lamarin da manazarta ke cewa yana ƙara yin barazanar gurgunta tsarin demokradiyyar ƙasar. La'akari da yadda al'amura suka fara ɗaukar zafi a yayin da aka tunkari babban zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a watan Disamba mai zuwa, majalisar wanzar da zaman lafiya a ƙasar ta tattaro hancin shugabancin jam'iyyun siyasa a wani taro na musamman domin tsara yadda za a kaucewa tashe-tashen hankula masu nasaba da zaɓe. Akan haka ne majalisar ta tsara wasu ƙa'idoji na tabbatar da gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali ba tare da rikici ba, inda kuma ta buƙaci amincewa tare da rattaba hannu na dukkan jam'iyyun siyasa akan waɗannan ƙa'idojin. To sai dai babbar jam'iyyar adawa ta NDC ta fito ƙarara ta nuna rashin gamsuwa da tsare-tsaren. Aka haka kuma ta ce ba za ta rattaba hannu kan yarjejeniyar ta zaman lafiya da jam'iyyun siyasa suka saba yi a duk lokacin zaɓe ba, har sai an cika wasu sharuɗa guda shida da ta gindaya. Kakakin jam'iyyar ta NDC Adel Umar ya yi ƙarin bayani kan waɗannan sharuɗan.
Suna tsammani a cikin musulunci muna da wani phrase da ake ce ma la zarra wa la darar, ban cucanka to amma da ikon Allah kuma ba na yarda kima ka cuce ni. Ina tsammani kan premisin wanga ya sa His Excellency John Dramani Mahama sa'ilin nan party nan don kan shi baki daya muka decide General Asedo Nketiah ya ce wai a peace pact mun ba mu sign, domin cucin ya yi yawa kuma ana yin cucin ka akan huskanka, kana gan kaman ga abin da ake maka, kuma sha ce wai kai shirin baka da iko kai magana, ba mu yarda. In dai ya kasance yawan suna so mu sign peace pact, ya kamata akwai wasu abubuwan da ya kamata a yi. Na farko shi ne me, a yawan su West Wagon, in kun tuna in by election da aka yi daga yawan su West Wagon, ya kasance kuma an jima mutanen Ghana ciwo, wani samari ma da shi ya kasance kafin nan nashi ma ya lose, an je an zama gwamnati, an zama parliament, aka fito da white paper da ke gwada kaman abin da ya gudana daga wurin bai dace ba. Ministan da muke da shi wanda cewa Brian Achampong wannan lokaci was the one that was in charge, fact abubuwan ga white paper ya indicate kama ya kamata wayan su mutane a jakunni su harwaye bai wannan, muna so mu ga wannan. Sannan sa'ilin nan daga ticciman sa 2020 election da kai election, mutane guda 8 suka bar duniya daga wurin nan da yake kiran shi Ablekuma Central da Banda constituencies. Muna cewa kaman ya kamata wayanda aka ce wai an arrest su da mutane da aka dibiya hannaye akan su, ya kamata bai risa ma ce an prosecute su. Na biyu kenan. Uku, Electoral Commission ta print 1 million excess ballot papers for election da za a jinga, ba ta da iko ta yi wannan 1 million ballot papers na da ta print ko, muna cewa ya kamata a prosecute wani kuma kan wannan. Sa'ilin nan Electoral Commission don kanshi akwai wani devices na yabace BVD da BVR. BVR shi ne wanda ke kasance kama inda da mu je wani na neman karin da ake dokan a vote da shi, which is voters ID card, ake dokan a doki a check fingerprint mai shi, sannan a zana sunan mai shi a register mai shi. Sa'ilin nan BVD shi ne wanda ya kasance ranar da daji a vote, shi mutum da aka dibiya annunka kai insha Allah a verifying ka, sannan kai ka vote. BVD da BVR Electoral Commission wai ya bace, muna ce wai ya kamata a nemo wayannan BVR da BVD suna kawo wanda aka arrest su a punish su. Na biyar, President Nana Akufo-Addo da kanshi ya kamata ya fito a fili a bayyane press conference ya indicate publicly that insha Allah ba abin da dai juye will mutanen bane, inda ya kasance kamar an yi election, inda ya lose election, ya hand over power, ya yeah. So we are hand over power. Sannan final message mu peace pact ne suke so mu sign bayan sun yi wannan biyar sun kare peace pact din kamin mu ya NDC mu sign ya kamata political parties duka baki daya su zo su sign wannan peace pact ya kamata inspector general of police shi mai zo ya sign kaman abinda muke ce muna neman ga which is the six kowa ya bi yayi yanda ya kamata ya sign chief justice ya kamata su sign sa'ilin nan mu zo wuri attorney general da minister of justice shi mai ya kamata ya sign minister national security ya kamata ya sign wannan takarda sa'ilin nan national peace council su ma su sign sannan electoral commission ya sign kaman in dai Allah in ya yarda kai election za ka kare ba za a cuce wani bane su in dai wani ya kasance a cikin su suka so cuci ai ya kama su
to sai dai a nasu bangare jami'in watsa labarai na jam'iyyar NPP mai mulki Alhaji Kabe ya bayyana ikirarin jam'iyyar ta NDC a matsayin soki burutsu
to wannan ai kowa ya san NDC halin su ne tashin rashin gaskiya yaudara kawo damuwa fadan magana da ba dalili abinda su ba su yi ba a lokacin su da ta faru ire-irenta don election related violence ba yau ta fara ba lokacin da suke nan ta faru ba su aji committee ma commission ko committee ma ba a yi bincike su ba su taba yi ba yau in zaka duba kaga shi wannan shugaba Nana Ado da Bawumia sun aji commission abinda suka faɗi na batun haiwa su West Ogun gaskiya ne amma sun aji commission an yi bincike ma ba taba yi ba duka improvement ne ta neman zaman lafiya da kuma daidaitawa a lokacin jefa kuri'a sauran sharuɗoɗi cewa shi shugaban kasa ya fito karara ya ce ya gaya wa mutanen shi wa shi ba zai koma shi zai mika hannu ragama ga duk wanda Allah ya bashi nasara to ai ya faɗa ya kai so kam cewa shi wanda ya ci nasara zai bashi ba su za su faɗi balle faɗa ya faɗa kuma yan jarida sun ji kuma an ɗauka kuma yana yawa social media da kuma print media banga duka wata dalili ne na ganin cewa kaman sun riga sun faɗi kasa ba su da nasara kuma dalili ne shi ne ya kamata su bari mutane su san kaman ba ragwance su bane akwai wani ababa ne da aka shifida da bata tanye su ba wannan mun kula mun lura da su cewa hanyar mafaka suke nema na kawo dalilai kasan 2020 ma sun yi suka ce su ne a gaba sun yi nasara su karshe su suka ce kotu wai ba su da hujja ba su da takaddu ba su da shaida an taba lashe su ai so bi Nana da kuma ya lashe su kuma so bi to menene wani ban mamaki ne in an ci su kuma su samu hakuri su bar mu inda muke zaune lafiyar mu da gefen mu duka akwai hayaniya amma mu da lafiya Allah ne kiyaye mu mu ne muke yi shugaba kuma kirki muke da shi Nana Ado saboda shi su yi hakuri su rada ba hannun su ya so ai zaman lafiya election za a yi sa peaceful ne transparent kuma wanda ya ci ya ci ne kuma wanda ya ci za a ba ragama ba wata dalili da zai sa a ce za a hana mu wanda ya nasara
tuni dai da rikicin siyasar ta Ghana ya so ma jan hankalin masana da kwararru waɗanda kuma suke nuni da cewa abin da ke faruwa a ƙasar a halin yanzu alamu ne na rikicin siyasa da ka iya gurgunta demokradiyyar kasar da ta sami yabo a duniya idan har ba dauki kwararren matakai ba
maganar nan da NDC suka yi cewa ba za su sa hannu kan yajejenin da ake yi na zaman lafiya game da election da ke zuwan gaba wani magana da yake ya kamata da su kuma duba kuma shi yasa ni na ga peace council da suke neman a yi wannan ya kamata su ga ainihin manyan su domin ra'ayi ne chairman ya kawo shi candidate kuma da yake John Mahama shi ma ya fadi yace gaskiya yani ba zama na an dace ba amma ra'ayi ne shi yasa ya kamata peace council ya zo ga yanin council of elders kenan manyan NDC ya zo su su zama su rijeje ne an yi su koro musu matakan da ya shiga nan shike doki suka kaman kusan dole ne a dibiya ma gwamnati ya hai nauyi cewa ya kamata yayi wani abu kan wannan ma wanda ya wuce sannan ma mu shiga wanga election to amma kusan ce dai dole ne su sai wannan peace pact din saboda batun zaman lafiya dai ba iya sake zaman lafiya da wani abu daban ba iyawa domin mun ga kan da tashi hankula ababen da yake kawo mu kasa
wani kwararre a fannin sulhu da shiga tsakani kuma mai sharhi kan lamuran siyasa Malam Abdulmajid Musa ya shawarci jam'iyyun siyasa da su mutunta yarjejeniyar ta zaman lafiya
akwai abin da ake cira group think a cikin sociology wato kowane maganan da politician zai yi it has an impact on tunani da hali mutanen da suke inspire and so maganganun da ake yi na is very dangerous because yana create more divisions kuma yana bari masu bin su waɗanda suke inspire suna duba kaman the only way out is the use of violence
masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen Hausa Idris Abdullahi Bako sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.